بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وَلِتُؤْمِنُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد تدر سمنا 30 كنا أتكين تفسير القرآن من سركي زام تاشي آية 83 أيو شاب يوغا وطن شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تبقود قريب إلى 20 ترى واند وانا رانا تاداتي تشاء أكو وطن تقوس أشكرا تبقودي لتقوس تميلادية. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaykumus siyam an wajabta azmi akan ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yanda aka wajabta shi akan al'umomi da suka zo gabanin ku la'allakum tattaqun domin ku samu takawa ku samu tsoron Allah. Wannan ayar ita ta tabbatar da wajibcin azumi wanda sunna ta bayyana cewa ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci ne. Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu aka bude hitsabin da kira da wannan nida'i domin muhimmancin abin da za a yi umarni da shi bayan kira. Domin wani abu ne wanda yake sabo, kaga sabanin kutiba alaikum idza habara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya, kaga nan ba ce ya ayyuhal ladina amanu ba, sai kawai aka ambata saboda sun saba suna yin wasiyya tun a jahiliya, kuma a farkon musulunci ma sun saba suna yin wasiyya tun kafin umarni ya zo da shi. To amma nan da yake tashri'i ne sabo mai muhimmanci, sai aka janyo hankalinsu da wannan kira na imani. A wannan ayar ta kunshi abubuwa guda uku. Na farko shi azumi din da hukuncinsa na wajibci, na biyu azumi da aka wajibta ma al'ummomin da suka gabace mu, na uku hikimar wato parliament wajibcin azumi. Azumi as-siyam kamar yadda yazo a cikin larabci, asalin ma'anarsa a lugha shine al-imsak, kamewa. kamewa kamar inda larabawa kamar inda nabiga yake cewa khailun siyamun wa khailun ghayru sa'imatin tahta al'ajaj wa ukhra ta'luku al-lujama ga dawaki waɗanda suke kamammu an tsare su ga kuma waɗansu an sake su ba a kame su ba ga kuma waɗansu nan suna dukkanin su wato suna karkashin wato kura waɗansu kuma sun tsaya suna sassarfa suna taunar linzami kamar da inda aka san da sifar dawaki asalin ma'anar kenan ta as-sawm al-imsak shi yasa ake cewa saman nahar idan amsaka nahar ana cewa lokacin zawal cewa saman nahar ka anni wa rahli wa qad saman naharu bina kamar yadda shi ma dai a cikin kasidan nabiga yace ni da wato a sirdina a lokacin da rana ta tsaya gabarin tafiya shine lokacin zawali wanda ta asalin ma'anar as-siyam al-imsak wannan ma'anar sa ne a lugha amma a istila shine kamewa daga abinci daga abin sha da kuma sha'awar farji a lokaci kayyadadde da niyyar neman kusanci da Allah wato da niyyar aiwatar da umarnin Allah to wannan ma'ana hatta a cikin jahiliya wannan shine ma'anar sawm dan sun san azumi ba wai kawai cewa sawm a wajen su imsak bane a sun san as-sawm da nufin cewa wannan ibada ce ta hana ta rashin cin abinci domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa kana yawmu ashura yawmun tasumuhu quraishun fil jahiliya rana ashura rana ce da quraishawa suke azuminta a cikin jahiliya saboda sun san azumi tun a cikin jahiliya abin da ake nufi din da azumi din shine wannan ma'ana ta hanin cin abinci sai dai yadda sifarsa ta zo da shari'ar musulunci shine wanda kuma alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana sannan Allah ta'ala yace kama kutiba 'alal ladina min qablikum an wajabta shi kamar yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafin ku wannan tashbihin an kamanta me aka kamanta mujarrabin wajabcin ne ko fa hatta sifar azumin da mitidarinsa da lokacin azumin abin da yake mafi rinjaye daga maganar malamai shine cewa wajabcin cewa wajab wato hukunci na wajabci shine wanda yake aka kamanta abinda aka yi ma al'ummomin farko da kuma musulmi na yanzu cewa an wajabta muku azumi kamar wajabci irin wajabcin waɗanda aka wajabta waɗanda suka zo gabanin amma a mikidarinsa cewa kwana 30 ne da lokacinsa cewa watan ramadan ne wannan ya sha bamban da abinda aka wajabta ma al'ummomin da suka gabace domin al'ummomin da suka gabace mu daga cikin nususu na shari'a ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yahudawa sun kasance suna azumin ranar ashura da ya zo madina ya samu yahudu suna azumin ranar ashura yace ma hada al-yawmul ladhi tasumuna me yace wannan ranar da kuke azumin ta suka ce hada yawmun azim wannan rana ce babba anjallahu fihi musa wa bani isra'il min fir'auna wa junubi Allah ya tsirar da Musa da bani Isra'il a wannan rana daga Fir'auna da rundunarsa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu uhibbu bi Musa minkum fa samahu wa amara bi siyami. Ce mu ne muka fi kusanci muka fi cancanta da Annabi Musa bisa ku dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya azumci wannan rana ya umarni da ya azumi. Saboda haka wajabcin azumin wannan azumi ya tabbata azumin rana Ashura haka dalika daga cikin azumi da ya tabbata akan cewa al'ummomin da suka gabace mu suna yi akwai azumi na tatawu'i na Annabi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afdalus siyam siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yufthiru yawman azumin da yafi kowanne farala wato cikin azumin farbi sunna shine azumin Annabi Dawud yana azumin rana daya ya sha azumin rana daya ya sha azumin kwana daya to kun ga wannan ma azumi ne wanda yake ya tabbata a cikin al'ummar da suka gabace mu da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a cikin zaman Yahudawa azumin da muka san da muka san suna yi akwai azumin da yazo a cikin At-Taura wanda yake shine suka tabbatar cewa wannan shine wanda yazo musu da umarni daga Allah shine azumin ranar 10 ga watan 7 cikin watannin su na shekara watannin su kuma watanni ne na al-qamariyya kalandar Yahudawa ta ibada kalandar ce kamariya ta kamar ta addinin Musulunci. To wata na bakwai daga cikin watannin su wanda suke kiransa da Larabci ana kiransa Tisri, su kuma suke kiransa Tishri, da kamar yadda Turanci aka mai da shi Tishri. Wata ne na bakwai ranar goma ita ce ranar da suke kira ranar Yom Kippur, a ranar da suke a cikin watan Oktoba ne, a ranar yakin da suka yi da Misra da suke kira yakin Yom Kippur, ran shi daga watan Oktoba ne ya dace da wannan ranar. To rana ce da suke yin azumi da wato ta nuna godiya ga Allah da kuma tuba ga zunubansu. Suna fara azumin, suna kama bakinsu tun daga faduwar rana a ranar 9 ga wata, ba za su sha ba sai faduwar rana ranar 10 ga wata. To sauran malamansu kuma suka kara musu waɗansu azumce-azumce ne, suna azumin ranar farko na watan 4 da ranar farko na watan 5 da ranar farko na watan 7 da ranar farko na watan 10 a cikin watanninsu. Duk waɗannan abubuwa ne da kuma waɗannan azumce-azumce ba su zo a cikin Attaura ba, su kansu sun ce malamansu ne suka sanya su a cikin ranakun tarihinsu su yi wannan azumi domin tunawa da abubuwa da suka faru na waƙi'a wajen wato kawo hari da ake ma Baitul Maqdis, Allah ya tsirar da su a lokacin. To shi ne suke wannan azumin waɗannan ranaku domin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. To a shahi dai Al-Qur'ani ya tabbatar mana da cewa wanda suka gabace musu ma an wajabta musu azumi. To akwai hikimar da ke cikin wannan littafi mai tsarki na wato tunatar da musulmi da janyo hankalinsu kan cewa wajabcin da ake muku na azumin watan Ramadan irin wajabcin da aka yi ma wanda suka gabace ku ne. A ciki akwai wato zaburar da musulmi da su zamanto mutane masu ibada, da kan cewar wannan ibadar da dukkan wata al'umma ta sufanta da yinta domin samun kusanci ga Allah da samun tsarkaka da samun hasken zuci. To kuma ba bakku a baya ba kuma an wajabta muku wannan, domin a cikin fadin musulmi yayin da suka zo Madina suka samu Yahudawa suna azumin Ashura, suka ce ma hadal yawmul ladhi tasumuna, wannan rana fa da kuke azumi. Akwai nau'i na gitsa cewa to mu yaya mu ba ma wannan, yaya mu ba a ba mu wannan ba. To dan haka Allah madaukakin sarki da ya saukar da wannan tashri'in sai ya ce musu to kuma kamar yadda aka wajabta mu wanda suka gabace ku kuma an wajabta muku, dan haka ba a bakku a baya ba wajen kawo muku addini da ya tabbatar muku da samun sifa ta tsarkaka. Domin sifar azumi tana daga cikin sifofin tsarkaka a cikin jahiliya, cewa wanda yake azumi ya kasance ana ganinsa wani wanda yake kusanci ga Allah ne, wanda yake ya nisanci abubuwan da ba su dace ba, yana neman tsarkaka, yana neman wato a samun ɗaukaka da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan abu na biyu, don a nuna musu kan cewar kada ku ji tsoron wannan azumi, wai kada ku ji tsoron wannan ibadar, saboda al'adar jahiliya, al'adar rayuwar Larabawa ta jahiliya rayuwa ce ta holewa, rayuwa ce ta morewa, a ci a sha a sha giya a yi rawa, mata su yi rawa, a yi duk irin abu na cashewa za a yi, ba a san iyaka ba wajen wato biye marai akan shahawaitanta. Shine rayuwar a lokacin, shine rayuwar. Kamar yadda Imrul Qais yake cewa al-yawmu khamrun wa ghadan harbun, wato yau a shariya gobe kuma a shirya a je a yaki, in ba za a yaki ba to sai holewa. To haka rayuwarsu take. To a ce yanzu gashi umarni ya zo musu kan cewa babu ci babu sha wani lokaci na rayuwa, a wani lokaci, wani zamani na cikin shekarun wato kwanakin shekara, to kada wannan ya razanar da su. A'a, ai abu ne wanda yake sauran al'ummomi ma suna yi, saboda haka tunda sauran al'ummomi su ma mutane ne da annabawa suka zo muku, kuma annabi ya zo muku, da haka kuma za ku iya. Saboda haka a ciki akwai tahwinin wannan al'amari na azumi, da shi yasa aka kamanta shi da cewa kamar irin azumin da wanda suka gabace ku ne. Sannan kuma na hikima ta uku, dan a sanya musu azimarsu, a zaburar da su cewa kwa gajiya akan kwa to ku kwa gajiya da barin abinda waɗansunku suka yi, su an sanya musu azumi kuma sun yi azumin nan, ko kuma an wajabta muku kwa gajiya, don haka ku zabura kuma ku yi shi. to shine daga cikin hikimomin da malamai suka bayyana na kawo wannan tashbihi kenan don aka manta wajibi kaba ku ji ba alladina min qablikum Abdullahi dan Abbas ya ce al-yahudu wan nasara azmin yahudi ya tabbata kamar yadda muka ambata daga nususul wahyi daga nususul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka azmin nasara shi ma ya tabbata daga hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin sahih muslim wanda yake cewa kana yawmu ashura yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara ranar ashura rana ce da yahudu da nasara suke girmama ta to a cikin taban yahudi da nasara na yanzu ba wani abu da yazo na azumi illa tamassuki da azumin da yake cikin attaura shine azumin da yahudawa suke na rana daya amma suka dena yi su nasara sai suka kirkiro wani azumi daban da suke da awar cewa annabi isa ya yi shi azumin kwana 40 shine suke yin sa kafin lokacin ista wanda suke ce masa lent suna yin azumi kwana 40 da tike da ranar ista ranar litinin kenan ko wannan ista din da suke wata an sanya mana hutu saboda kafirci an sanya mana hutun ta wannan azumi da suke yi na kwana 40 shine wanda suka baddala su suna dangana shi cewa annabi isa ne yayin wannan azumi idan mutum ya taka sai ya yi na ranar larabar da yake kafin wannan rana da suke kira wato larabar toka ko kuma ranar juma'a tare da ranar juma'a in ya tashi yi to shi ma kuma azumi ne ba azumin da yahudawa suka san shi ba na kamewa daga ci da sha da kusantar mata za a ci sai dai ba za a ci nama ba sannan abincin da za a ci dan kankani ne ba za a ci abincin da za a take ciki ba azumi ne na insan wanda hatta a jahiliya an san shi ba sau da su din ma kaga sawa'un na akwai sunna ta tabbatar kuma waqi'in su ya tabbatar kan cewa su ma suna yin azumi kuma suna ganin sa wajibi da yake sun canza shari'ar su sannan Allah ta'ala yake la'allakum tattaqun la'alla innan bimatabati ta'lim kamar maqulun li'ajalihi wato an wajabta muku yin azumi innan kutiba alaykumus siyam li'ajli an tattaqu domin ku samu takawa wannan yake nuna cewa ayyukan Allah ma'lula ne suna da illa wato Allah yana yin abubuwa domin hikimar wani abu wato hikimar Allah a cikin wajabta yin azumi shine samun takawa to amma kuma la'alla in ka fuskanci ta tabbabin su masu yin azumi su wanda aka wajabta musu azumi harafi ne na tarajji wato akwai kauna domin kaunar ku samu tsoron Allah wato ku masu azumi din ana kauna in kai azumi za ku samu takawa to wannan ma'ana at-taqwa abinda ake nufi shine sifar da zai sa mutum ya daina saban Allah to Allah madaukakin sarki ya ce mana ya wajabta mana azumi domin samu wannan sifa wato kenan azumi zai sanya mutum ya nisanta daga saban Allah ma'ana hanya ce ta samun tsoron Allah ta zamantowa ta bin umarnin Allah wannan ma'ana shine ta zo a bayyane a cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya qulu Allah ta'ala kullu amal ibn adam kullu amal ibn adam lahu illa siyam fasawmu li wa ana ajzi bi was-sawmu junna fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfut wala yafsuq فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم كما يقول حديث أبي هريرة ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجي الله ينجي ذكر أيكن أن أدم ناسني إلا أزمي أزمينا ومي إن جاء الله كما نيني كأي زنيسا كي يجريش ثم يجي أزمي جركواني مشيني معنى التقوى عندما قسام التقوى وهو أزمي جركواني أحديث المؤاد وانده تتكلم في المجيئة 40 حديث ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة يتي بنامنا لك قفوف أيها الخير با أزني غرقواني بأفا إذا بميتك غرقواتي دا جميبا ميتك سريوا دومي نونا كنشي وا سرن ناسا سرن ناسا سرن دا أزنيكي سريني عام شيسا بأم بچي متعلق إن الجنة دنبا بأتي جنة من كرابا sai aka ce as-sawmu junnah saboda ka ga azumi garkuwa ne ga wutar jahannama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Sa'id al-Khudri yace idan mutum ranar man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainal wajhihi wan nar 70 khalifa, wanda ya azumi rana daya saboda Allah, Allah zai nisantar da fuskarsa tsakaninsa da wutar jahannama take shekara 70. So da kaga azumi garkuwa ne daga wutar jahannama, azumi garkuwa ne daga sakon Allah, sannan azumi garkuwa ne daga dukkan wata illa da koshi yake kawowa. Koshi yana kawo illa, domin koshi shine kishi a azumi. To dukkan wata illa daga cikin koshi, azumi garkuwa ne daga wannan illa ne, wanda da yawa daga cikin illoli mun sani ba abin da ke kawo su illa yawanci yace abin da ake ci shine ke kawo da yawa daga cikin illoli. Shi yasa za ka ga mutum samu tarkin lafiya a ce banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza, yana gani yana so yana da sha'awa, amma dole an hana shi. To azumi garkuwa ne daga dukkan waɗannan abubuwa, saboda kasancewar azumi garkuwa ne, shi yasa a yayin da yake mutum yake da wato yake akan kaifin ƙarfinsa, kaifin zafin sha'awarsa, shi lokacin samartaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum abinda zai samu ya kare shi daga sabon Allah idan ba shi da ikon aure da zai masa linzami da sha'awarsa shine azumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar da zuwa hadisin Abdullahi dan Mas'ud, ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil-fard fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fajr faman lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu jaya. Yace ya ku taron samari, duk wanda zai yi azumi daga cikin ku, duk wanda yake da ikon rike iyali daga cikin ku ya aure, domin aure shine yake komai wajen tsare farji da rutse gani, wanda ko ba shi da shi, to fa alayhi bis-sawm, sai ya zuci azumi, sai ya zuci azumi fa innahu lahu wija, wannan garkuwa ne. Wannan an ce ash-shabab, ba wai maza kawai ba, hatta mata ma su shiga ciki. Mace ma in ba ta da ikon za ta yi aure ta azumi. Shi yasa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu da ya zo neman auren Ummu Darda, matar Abu Darda, sai ta ce masa Abu Darda ya mun wasiya cewa in ina so in zamanto matarsa a cikin aljanna kar na ƙara aure bayansa, don haka ba na da buƙatar aure. Sai ya ce mata to ki zuci azumi dan a lokacin da sauran ƙarfin jikinta. To da ka kaga haka a fahimtar sahabbai, hatta mata ma sun shiga cikin wannan, wanda yake kuma haka din. To menene hikimar da ya sanya azumi yake da wannan sifa? Malamai sun ce yawanci malaman tarbiyya kamar irin Sheikh Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziya suna cewa saban Allah nau'i biyu ne, in ma ta hanyar shubuhat wa in ma ta hanyar ash-shahawat. Ta hanyar shubuhat sune wato saban Allah ta fuskar shirka, da saban Allah ta fuskar kafirci da ilhadi da bid'a. Ta fuskar shahawat kuma sauran ayyuka na saban Allah wanda yake mutum zai yi na gabai, wanda yake mutum su dumma zarrun su abinda yake tayar da su sha'awa ce, in ma sha'awa ta fushi ko sha'awa ta farji ko sha'awa ta yunwa ta ciki. To idan mutum ya yi azumi ya karya kashi guda ɗaya na hanyoyin da za su kai shi zuwa ga halaka, shine abinda sha'awa ce za ta kai shi zuwa ga rinta. Domin yayin da mutum ya koshi, in mutum ya koshi daga halal, to kuma abinda zai so ma, in mutum ya koshi ya ci ya koshi ya biye ma ransa abinda take so, to rai ba za ta kushe tana umartarsa da ƙari da ƙari da ƙari akan abinda take so ba, har sai ta kai shi zuwa ga sha'awa, don ba ta san haddi ba, ba ta san iyaka ba. Ka duba masu barna, masu batsama ne da suka soma batsa sai zama to matan su ta aure ba ta ba su sha'awa, sai sun je sun samu wata, da suka je suka fara zinan ma ba ta ba su sha'awa, zinan da wata ajnabiya ba ta ba su sha'awa, sai sun zo sun yi zinan da ɗan cikinsu ko da ƙanwarsu ko da uwarsu, wannan ma ya zama to baya ba su sha'awa, sai ta kai har zuwa da sai sun yi zinan da dabba. To haka sha'awa take, ba ta san iyaka ba. To don haka aka sanya mana linzami na cewa ba ma hatta halal din ma, hatta halal din ma ka hana kanka, tunda ka ci ka sha ka kusanci iyalinka duk Allah ya halatta maka. To sai aka baka wani lokaci na rayuwa na shekara, aka ce shi kansa wannan ka hana mu kanka. To wanda ya hana mu kansa halal min babu aula, ya hana mu kansa aikata haramu. sannan yayin da mutum ya tsare zuciyarsa, yayin da mutum ya karanta ma ya hana zuciyarsa sha'awa, to a lokacin nan abinda Allah madaukakin sarki ya sanya masa a haske da mai wa'azi na mala'ika da Allah ya sanya masa a cikin zuciyarsa, kamar yadda ya tabbata a cikin sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to Allah ya sanya mai azumi a cikin mai wa'azi a cikin zuciyar kowane mumini, hadisin Nawas ibn Sam'an a cikin Tirmidhi. Muryar mai wannan wa'azin a lokacin ne za ta yi ƙarfi, a lokacin ne zai samu da shaɗin ya aiki da Allah ya abin da Allah madaukakin sarki yake so. Shi yasa baka gani a cikin azumi mutane sun fita da zumunci, mutane sun fi sadaka, mutane sun fi taimako, mutane sun fi taimako musamman dai a garin da ake yin, a garin da ake da, a garin da sunna ke ƙarfi. Yanzu kamar ƙasar Saudiya sun zo azumi ya zo, dukkan mabukaci ya san akwai bambanci, dukkan mabukaci wanda ba su da hannunsu ya san akwai bambanci, saboda lokacin nan zuciya ta kusanci wajen yin abin da Allah madaukakin sarki yake so, domin an riga an hana mata sha'awa, saboda ta an karya rabon shaitan daga cikin zuciyarta. Kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in watan azumi ya zo ana daure wato kangararrun shaitanu a cikinsa. Musamman Allah madaukakin sarki ya ce ayyaman ma'dudat, wannan ayyaman ma'dudat nan an yi masa nasba da cewa da kasancewarsa shine lokacin da ake da aka ce an wajabta azumi, wal azumin da aka wajabta na wannan lokaci, na waɗannan kwanaki ne da aka ambata ayyaman ma'dudat, wato an wajabta muku azumi a kwanaki kidayayyu, kamar ka ce ne kharajtu yawmal juma'a, na fita ranar juma'a, wato wannan shine maqulun fihi, wato an wajabta muku azumi a ranaku waɗanda suke kidayayyu. Faman kana minkum marida, wanda daga cikinku ya kasance marida mara lafiya, aw ala safarin, ko kuma ya kasance a halin tafiya, wato matafiyi ne wanda tafiya ta tsayi, wanda ya zamanto matabbaci a cikin tafiya, fa iddatun min ayyamin ukhra, to fa alayhi iddatun min ayyamin ukhra, to wajibi a kansa idan ya sha to shine ranko na kwanaki waɗanda suke na adadin kwanaki daga waɗansu kwanakin daban daga cikin sauran kwanakin shekara, wanda zai azumce su maimakon ranakun da ya sha saboda azumin, saboda rashin lafiyarsa ko tafiyarsa. Wa alladhina yutiqunahu, waɗanda kuma suke samun yin sadakar da wahala, fidyatun ta'amu miskin, to su kuma abinda yake an wajabta a kansu shine yin fidya, fansa, wannan fidya ta'amu miskin, ciyar da miskini. Fa man tatawwa'a khayra, wanda yayi aiki na tatawwu'i yayi ƙari akan wannan fidyar ci da miskini, yayi ƙari da aikin alkhairi sama da haka, wanda aka ambata shi ne ma'anar tatawwu, kai abinda yake yafi abinda aka wajabta maka, fa huwa khairul lahu, to yin wannan tatawwu inasa ni alkhairi ne a gare shi. Wa an tasumu khairul lakum, ku yi azumin ba ku bada fidiya din ba, khairul lakum shine mafi alkhairi a gare ku, in kuntum ta'lamun, idan kun san haka, wato in kun san haka to sai ku aikata wannan umarni. Allah madaukakin sarki yace wajabcin azumi da ya wajabta muku ba azumin shekara bane, ayyaman ma'dudat, ranaku ne kidayayyu. Kuma a cikin nan uslubi na alqur'ani sai ya kawo jam'ul qilla, domin ayyam jam'u yawm ne, amma jam'u qilla, jam'u qilla shine daga uku zuwa tara, duk daga cikin nau'in jam'u tafsir ne, akwai jam'ul qilla akwai jam'ul kathra, jam'ul qilla shine daga uku zuwa tara, haka dalika ma'dudat shi ma jam'u qilla ne, sai aka kawo shi domin a nuna kan cewar ranakun kaɗan ne, ba yawa gare su, saboda haka kada ku kambama al'amarin, kada ku razana ayyaman ma'dudat, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa, yace ne wa sharahu bi thamanin baqsin dirahima ma'duda, suka sayar da shi da farashi wanda yake wulakantacce, yan siyasa kaɗan idayayyu domin ya nuna karancin su. To haka dalika nan aka ce ayyamun ma'dudat dan an nuna karancin waɗannan ranaku wanda bayanin su bai zo ba a wannan aya. Wato abinda aka wajabta muku yi kenan waɗansu ranaku ne kalila kadan domin kada kurazana. To sannan Allah madaukakin sarki yace faman kana minkum marida, sai Allah ya kawo tafsiri na hukunci alfa'ali ta'qib. Bayan wannan to duk wanda daga cikin ku ya zamanto mara lafiya aw ala safarin ko kuma ya zamanto a halin tafiya, fa'idatun min ayyamin ukhra, to wannan idan ya sha abinda yake wajibi a kansa shine ya azumi waɗansu ranaku daga waɗansu ranaku daban a maimakon ranakun da ya sha badalin wannan azumin da ya sha saboda rashin lafiya ko tafiya. Nan ba a kayyade wani irin rauni ne na rashin lafiya ba. Al-marad ma'anarsa shine canzawar jiki. Jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba kowane irin rashin lafiya ake nufi ba, sai rashin lafiya da ya zamanto wahalarsa za ta kara ma wahalar azumin da mutum yake yi, da zai zamanto an kara masa mashakka fiye da mashakka azumi. An fahimta? Ba kowane irin rashin lafiya ba ne. Wannan shine kaulin jumhurin malamai. Bitafsir suna tsaye da shi da kan cewa shine rashin lafiyar da mutum yake jin tsoron halakar ransa ko yake jin tsoron rasa wata gaba ta sa ko rasa wani amfani na jikinsa ko kuma ƙarin rashin lafiya akan rashin lafiyar da sanya masa wannan ko kuma ci gaban wannan rashin lafiyar da yake yi ya ci gaba ya yi warkewa ko kuma ya samu jinkiri ma wajen warkewarsa, cewa idan azumin zai sanya masa wannan to wannan azumin shine wanda yake aka ba shi damar ya nemi aka ba shine aka ba shi damar kancewar ya sha. In mutum yana so ya fahimci wannan akwai ka'ida muhimmiya dalibin ilimi za su iya koma cikin littafin al-Furuq na al-Imam al-Qarafi ka'ida ta 14 wadda yake cewa yadda za ka bambance wahalar da take sanya a samu ruksa a cikin ibada da wahalar da bata bada damar samun ruksa. Domin wannan bayanin ruksa ne cewa al-azima shine wajibcin azumi, to an yi ruksa idan a halin rashin lafiya ne, to wanne irin wahala ce ta rashin lafiya za ta sa ka samu wannan ruksa din? To shi yace duk wanda yake so ya fahimci wannan yace dole ka fahimci cewa ita wahala akwai wahalar da shari'a ba ta duba ta wajen ta hana wajen ta kawo sauki akan rashin yin wata ibada, domin wahala ce wadda ke kowace ibada dole akwai ta a cikinta. Kowace ibada tana da nau'in wahalarta, kamar yanzu alwala, mutum ya tashi da sassafe ya alwala ya zuba ruwa a jikinsa akwai wahala, ya taka ya tafi masallaci akwai wahala, ya yi azumi akwai wahala, ya tafi jihadi wanda yake bai bijirar da kansa da cewa za a iya kashe shi akwai wahala, amma duk wannan babu ruksa a cikinta domin wahala ce da ke tare da ibada. To amma akwai wata wahalar da take tafi ita kanta ibada, tafi wahalar da ke cikin wannan ibada, to ita wannan ita ce malam ita ce ake kasata kashi daban-daban. Akwai ibada, akwai wahalar da take kasan idan akwai ta dole ne a kawo sauki, kamar ya zamanto cewar wahalar da za ta kai ya zuwa ga idan kai ibadar ga wahalar ibadar, sannan kuma ga wata wahalar da za ta kai ya zuwa ga ka rasa rayuwarka ga baki daya ko ka rasa lafiyar jikinka. To kaga yaushe za a yi ibada in ba lafiya, yaushe za a yi ibada idan babu rai? To kiyaye rai ya ɗaya daga cikin manufar shari'a, shi yasa dukkan ibada da za ta kai ya zuwa ga ka mutu yayin da za ka yi ta, to wannan ibadar dole ka tsan sauki zai. Wannan shine ya sanya waɗansu har suka wuce iyaka wajen cewar jifa a sauƙaƙe mutane su daina jifa lokacin aikin hajji saboda ganin yadda ake halaka. To amma ba lallai ne ka ce za ka sarrafa da wannan ba, tunda samun halakar ba abu ne wanda yake mutu haƙiƙi ba, ba tabbas ba ne, tunda akwai hanyoyi da za a yi jifa ba tare da an halaka ba. Daga cikin hanyoyi shine kada kai jifar lokacin adai kai ta kabari duk wanda yake jin tsoron halaka, kamar wanda shine barkatun shin bin bas ya jifa sa bayan faduwar rana da daddare babu kowa ya ce ya jifa a lokacin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masu ɗiban ruwa daga Makka su Abbas su kawo mutanen Madina su hada jifan jiya da yau su yi shi bayan ya riga ya wuce domin babu aure da yake jin tsoro za a halakar da shi sai ya canza lokacin jifa amma ba ka ce za ka sarrafa da ibadar gabaki ɗayan ta ba dari bisa ɗari kamar yadda waɗansu suka yi saboda duba wannan ka'ida da wajen dubansu na ka'idar ba su kalle ta daidai ba akwai wahala kuma wadda take taɓa'an a yanke wannan ibadar ba za ta sa a yi ruksa kan barin ibada ba kamar ɗan ci kamar sarƙe da kamar kai sarƙe kamar ka yi sarƙe sai ka ce dan na yi sarƙen nan ai abin nan ai ba zan iya yin sallah a tsaye ba sai ne sallah a zaune sallah kuma na farilla to ka san wannan abin nan in an maka magana kace ai akwai mashakka mashakka ce kari akan mashakkar sallah to amma wannan mashakkar samu ita da rashin ta duka mutum ɗaya to bayan kuma to shine inda malamai suke sabawa mashakkar da ta kusa da ta farko wanda yake za ta kai zuwa ga halaka ko rashin lafiya ko rashin rai ko rashin dukiya to ita ce take bada ruksa mashakkar da ta kusa da ta ƙarshe ta biyu wanda take wato ita ce mashakka wanda take wulakantatta bata tabbata karata karya ba ita ba ta kawo tafifi saboda haka mutum ya kamata a ko ba fatawa yake nema shi ma ya rinka amfani da fahimtarsa ta wanda ya rinka amfani da tunaninsa don wani lokaci za a baka fatawa ya zama to kan cewa ba gina ta akan ilimi da tsoron Allah ba kai kanka ka tambayi zuciyarka daga wannan ka'ida za ka san cewa yaushe ne ya kamata ka ɗauki ruksa yaushe ne ya kamata ba za ka ɗauki ruksa ba to al-shahid jamahirin malamai sun tafi akan cewa cutar da rashin lafiyar da ake nufi ita ce rashin lafiyar da take a wato da wannan sifa da muka ambata za ta kai zuwa ga rashin rai ko rashin gaba ta jiki ko rashin amfani na jiki gaba shi ne kamar hannu amfani kuma kamar gani ko abin nan ɗanɗano ko makamancin wannan ko samun ƙaruwar rashin lafiya alal misali kana mura babu ciwon kai kasancewa idan kai azumi ɗin kuma shikenan ciwon kai zai ƙaru za ka samu ƙaruwar rashin lafiya to wannan a wajen jamahirin malamai al-malikiyyah wa shafi'iyyah wal hanafiyyah sun tafi akan cewa ita wannan cuta wannan irin ciwo shine wanda yake ba da ruksar mutum ya sha azumi shi ake nufi a nan wajen faman kana minkum marida Imam al-Bukhari da shi da kuma ya dauki ra'ayin wadansu daga cikin malaman salaf kamar su Muhammad ibn Sirin da Afa ibn Abi Rabah da suka tafi akan cewa dukkan abin da ake kira sa rashin lafiya ko ya kara maka wahala akan azumi ko bai kara maka wahala akan azumi ba ruksa ne da za ka iya cin abinci abinda Imam al-Bukhari ya karkata zuwa gare shi kenan wal aula mutun ya aiki da kaulin jumhur ya fi karfi a nan wajen duk da yake alqur'ani ya yi itlaq inda da alqur'ani ya yi itlaq bai fada ba to ana komawa zuwa ga al'ada ne mai al'ada ake nufi da cewa ne mai rashin lafiya to kuma a wajen fadar rashin lafiya sai an koma a fahimci me hikimar ibada shine wannan ka'idar da muka kawo ta wahala dake cikin ibada wanda take karfafa kaulin jumhur wallahu ta'ala a'lam au ala safarin ko kuma ya zama to a halin tafiya anan Allah madaukakin sarki bai ce au musafiran ba kamar yadda yace faman kana minkum marida bai ce au musafiran ba domin in kace al musafir ismu fa'il ne na safara wanda ka ismu fa'il yana gaskata ga wanda yake cudanya da aikin yanzu da kuma wanda zai yi nan gaba kaga inda an ce au musafiran wanda ma yayi niyyar tafiya ma sai ya ce ai shi ma wannan ruksa ta hau kansa amma dai aka ce au ala safarin ko kuma ya zamanto akan tafiya wato ai mutalabbisan bis safar ya cudanya da tafiya dan haka a bisa kaulin jamahirin malamai ba za ka sha badan kana azumi sai in ka zamanto akan zahirin tafiya tafiya kuma ana yin ta ne da aiki ba da niyya ba shine ma'anar fa'idan kawo au ala safarin duk da yake wannan fahimta daga cikin sahabbai waɗansu sun saba Anas ibn Malik radiyallahu anhu ya kasance ya kace a daura masa sirdi in aka daura masa sirdi yazo ya hau kan dokinsa sai zai yi tafiyar bai riga ya fara tafiyar ba sai ce a kawo masa ruwa sai ya sha a lokacin kuma a sauran malamai jumhurin malamai sun saba a wannan sun ce sai mutum ya zama to a halin tafiya ainihin ta sannan zai yi wannan ruksa saboda fadin Allah ta'ala au ala safari wannan ayar ta tabbatar da rukhsar tafiya, rukhsar shan azumi ga wanda yake matafi. Akwai tafasil a cikin tafan fiqh wanda yake ko da yake dai wannan ayar, wannan karatun namu alhamdulillah ya zo a gaba saboda gashi zamu shiga cikin azumi. Amma abin da ya rage mana shine karatun wannan makon da mako mai zuwa kafin a yi hutu. To amma dai ko da da yawa waɗansu watakila la'alla wajen tambayoyi waɗansu bayanin hukunce-hukunce din za su zo, amma yawanci bisa al'ada ya dace zaman dokan cewa an yi bayanin hukunce-hukuncen azumi da masayin da suka shigo ciki. Amma a takaice abin da ya daga sha'anin tafiya, malamai, jumhurin malamai sun ƙaidaita da cewa tafiya ta kasar ita ce ake yin shan azumi saboda ita. Amma yadda waɗansu malamai suka rinjayar kamar Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ash-Shawkani shine dukkan abin da ake kira tafiya, abin da al'ada ake kira tafiya, saboda ka'idar da take cewa dukkan wani abu da ya zo a cikin Alkur'ani da Sunna da ba a faɗi ƙaidinsa ba a cikin shari'a, to sai a koma ya zuwa ga al'ada. An ce tafiya ba a faɗi ƙaidin a cikin shari'a ba, to a cikin al'ada me ake kira tafiya? Me ake kira tafiya? Yayin da mutum zai zama dukan cewa ya yi niyyar tafiya, ya yi guziri na tafiya, ya yi bankwana da iyali, watakila har ya yi ma wasiya, wannan duk tafiya ce. Ko da ba ta kai wannan masafar ba, amma kuma akwai wanda yake tafiya mutum zai yi ya nisa da gida amma ba ta kai masafar da za a ce ya yi tafiya ba, kuma mutum zai je Tamburawa. Daga nan mutum zai je Tamburawa sai a ce ya yi abin nan, ya yi tafiya, ai za a ce ya je unguwa ne. Ana komawa zuwa wannan babin, ana komawa zuwa ga al'ada. Idan mutum kai abin da yake kai akan kanka cikin zuciyarka, ka san cewa wannan zaka kira shi kan cewa wannan safara kai, to wannan ya halitta ma kanka wannan rusa. Kuma tafiyar waɗansu malamai sun tsaye da cewa tafiyar dole ta zama tafiya ce ta da'a, ta wajibi ko ta mustahabi. Waɗansu kuma suka ce a'a, in dai tafiya ce ta halal, za ka iya shan ruwa, za ka iya iftar a ciki. Wasu kuma suka ce a'a, koma ta sabon Allah ce. Wanda suka ce ba za ka tafi, ba za ka sha ruwa ba, ba za ka amfani da rufsa ba, in a tafiyar sabon Allah ce, sun ce wannan rufsa ce ta mutum ya bar ibada wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa, to shi kuma wanda yake ya fita domin tawaye ga Allah bai cancanta a masa wannan rufsa ba. Saboda haka suka halatta masa in dai tafiyar da zai yi tafiya ce ta sabon Allah, to ba zai yi rufsa ta shan azumi ba. Wannan ta saba rufsar yin kasuru, domin alkasuru azima ce. Saboda haka ba lallai ne wanda ya ce a tafiyar sabon Allah mutum ba zai sha azumi ba, kuma ya zama to kaurinsa kenan a wajen tafiyar kasuru, a wajen kasuru ba. Domin kasuru ta wata fuskar waɗansu ce azima ce, ma'ana in kana tafiya kasuru shine abin da shine wajibin da yake a kanka. Idan ba kai kasuru ba, ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka ya zama to ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kana sabo a cikin tafiyarka, gara ka kai saban a cikin tafiyar, amma kuma ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabanin wajen azumi wanda yake nan, nan an baka zabi, an baka zabi ko ka sha ko kar ka sha. Malamai kuma sun yi sabani wanne ne yafi, shan azumi ko kuwa mutum ya cika azumin. A wajen Imam Malik wanda yake da iko ya yi azuminsa shi ne ya fi. A wajen Imam Ahmad ya ce mutum ya sha ruwa shi ne ya fi ga wanda yake, mutum ya sha ruwa shi ne ya fi. Umar ibn Abdulaziz ya ce wanda zai ya fi ma mutum sauki shi ne ya fi, shi ne ya fi dacewa da sunna. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam, daga cikin abinda yake nuna cewa yin azumi shi ne ya fi, hadithin da ya zo a cikin Sahih Muslim, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi a wata rana mai tsananin zafi, hatta mutane suna sanya ruwa su sa hannunsu a cikin ruwansu a cikin kansu don su samu sanyi da tsananin zafi da ake. Babu mai azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Rawaha. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga Madina zai tafi fathu Makka, kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi dan Abbas. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi daga Madina har sai da ya kai Al-Qadid, ko kuma a wata riwayar Al-Qudayk, ko Qura'a Al-Ghamam, wuri ne wanda yake kamar kilomita 70 daga kafin ka iso Makka. Tafiyar kwana 9 yayin a lokacin ne yayi tafiyar wajen kwana 7 kwana 8 ma ce domin tsakanin Usman da Makka marhala ɗaya ce a marhala biyu ce afwan sauran kwana biyu yake. Saboda haka duk waɗannan kwanaki 7 din azumi yake sai da ya zo Usman ne sai aka ce ya Rasulullah mutane fa azumi ya tsananta a gare su. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yamma ba bayan sallar asr yace a kawo masa kwano ya sha ruwa mutane duk suna gani. Sannan mutanen suka yi azumi kashi gari wadansu suka yi azumi suka ci shan ruwa suka yi azumi. Bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su yace gobe za ku haɗu da abokan gabanku don lokacin fatafa Makka wal fitru aqwa lakum ku sha ku zama to kuna masu shan azumi ya fi muku karfi don ku je za ku je ku kara ku wata ibada. To da ku kana wannan ibadar shine yafi wadansu ba su yi ba da haga wa sai ce ulaikal qusa wannan su ne suka saba umarni. To da ka duk wanda ta daga cikin abin da yake nuna kan cewa idan babu wata illa mutun yayi azumi din shine yafi mutun yayi azumi shine yafi amma idan azumi zai kai shi zuwa ga ya galabaita ya wahala to wannan zai kai ma ya zuwa ga aikata haramu. Domin wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiya aka zo aka ga wani mutum an lullube shi ya fadi ya suma aka ce menene aka ce ya azumi yake yace laysa minal birri siyamu fis-safar baya daga cikin aiki na nagarta mutum ya azumi a cikin tafiya ma to azumin da yake shi zuwa ya galabaita. Dan haka idan azumi zai kai mutum ya zuwa ga ya halaka ko ya samu wata cuta daban saboda azumin to anan wajen wajibi ne yasa saboda tsare rai wajibi ne tsare lafiya wajibi ne. Dan haka idan mutum yana da alsa likita ya gaya masa cewa idan yayi azumi alsan nan tasa za ta daɗa ƙaruwa ta sababa masa wani ciwo za ta iya kai shi zuwa ga halaka a nan wajen wajibi ne ya sha azumi. Idan kuma ya zamanto cewar zai iya azumin amma zai galabaita zai wahala amma ba zai kai ya zuwa ga ya rasa lafiya ko ya rasa gaban jikinsa ko ya rasa ransa ba to a nan wajen al-afdal abinda yake mustahabbi gare shi shine ya sha azumi. Din idan ko ya zamanto babu zai iya dauke zai iya daure ma mashakka din ba tare da ya galabaita ba to a wajen Imam Malik azumi shine yafi. Kuma wannan hadisan Abdullahi hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama suna shaida ga wannan ma'ana. Sannan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukakin sarki yace fa'idatun min ayamin ukhar wato wanda ya sha zai yi ranko daga waɗansu ranaku waɗanda suke daban. Nan ba a sifar yaya sifar ramuwar za ta zamanto ba yani waɗannan ayamin ukhar mutatabi'at ne a jere za su zamanto kamar yadda aka ce wajen kafaratul bihar da kafaratul qatl ko ko ba haka bane an yi shiru a nan wajen tunda an yi shiru wannan ya nuna kan cewar ba wajibi ne kai ta tabu ba. Dan haka ka'idar da malaman qawaid al-fiqhiyya suke cewa al-qada ya'ti al-ada ramuwa tana zamantowa a sifar yadda aka yi ada'in aiki ne da an kayyade ta a wannan ibadar da cewa tunda sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bata nuna kan cewa ita tabi'i ba haka dalika fi'ilin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin abin da yazo daga Abdullahi dan Umar bai nuna kan cewa ita tabi'i ba mutum yana da zabi ko ya jeranta ko kada ya jeranta musamman garin cewar a wani wajen da azumin yazo da aka ce za a yi shi an faɗi jerantawa amma a nan wajen da aka ambaci azumin ba a ambaci jerantawa. Saboda haka abin da ya zo mutlak a cikin alkur'ani sai a bar shi a cikin itlaqinsa musamman hukuncin daban ne sababin daban ne don haka ba za a yi ka'idar da ake cewa hamlul mutlak ala al-muqayyad a wannan sura ba. Haka dalika ba a faɗi cewar shin wannan rankon zai zamanto ala tawr ne ko ala tarahi daga watan ramadan ya mutu za ka fara ramuwa ko ka za ka iya jinkirtawa wannan ayar ba ce bayani ba. Amma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayi bayani Aisha radiyallahu anha tace kana yakunu alayya as-siyamu min ramadan fala astati'u an aqdihi hatta yadkhula ramadan hatta ya'ti sha'ban min ajli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace na kan zamanto akwai azumin sha'ban azumin ramadan a kaina ba na iya ramuwar har sai sha'ban ya zo a wata riwaya tace ashghul bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda shigaltuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ma'anarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tana yin haka kuma ya kyale ta dan haka kenan ramuwar azumin watan Ramadan zai iya zuwa ala tarahi ba sai lalle kai shi daga watan Ramadan ya mutu za a ce zaka fara ramuwa ba, za ka iya jinkirtawa sabanin kaulin Dawud al-Zahiri da yake cewa al-wajib akan mutun daga Ramadan ya mutu yana da azumin ramuwa, to sai ya fara azumin ramuwarsa bayan mutuwar Ramadan mubasharatan. Sannan Allah ta'ala ya faɗi hukuncin waɗanda suke yin azumin dakar, alladhina yutiqunahu. Al-itaqa, ma'anar al-itaqa shine wato iko da yake kusa da gajiyawa, wato suna da ikon yin sa amma da kyar sun kusa su kai ga halin gajiyawa, wato shine ma'anar wahala. Waɗansu kuma suka ce a al-itaqa nan da ake nufi ma'anarta al-qudra, daga tsawuk ne shine al-qudra, waɗanda suke da ikon, waɗanda suke da iko na azumin, waɗanda suke da iko na azumin suka ɗauka suka fassara shi akan cewa wannan ayar zaɓi ce aka bayar ga waɗanda suke da iko, a cewar kuwa waɗanda yake azumin yake musu wahala, da ma'anarsa na itsaqa da ma'ana al-juhud, al-jahad, wahala. Waɗanda suke yin azumin dakar, to idan yin azumin dakar zai wahalar da su shine aka ce kafiyatun min ayyamin ukhra. Wannan a tafsirin wannan ayar akwai sabani tsakanin magabata. Salamatu ibn al-Aqwa, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wannan ayar bayani ce ta halin da azumi da ya kasance, wanda zamu yi insha Allah an karatu mu na mako mai zuwa na ukhra lahu min as-siyam, zamu bayanin ahwalus siyam yadda azumi ya kasance. Amma ana da hadisin Salamatu ibn al-Aqwa a cikin Bukhari, yana cewa wannan bayani na halin da azumi ya kasance a farkon da Allah ya wajabta azumin watan Ramadan, wanda yake da iko ya azumi ya azumi, wanda yake so baya so ya azumi, maimakon azumin ya ciyar da miskini. An ba wa mutane zaɓi, kana da zaɓi ko kai azumi ko kuma ka ciyar da miskini akan kowace rana, wanda yake za ka yi azumi. Sai ga Allah madaukakin sarki ya saukar da shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran, da faman shahida minkum shahra falyasum, shine aka shafe hukuncin wannan ayar ta ba da zaɓi da aka yi, ya zamanto yanzu babu wannan zaɓin, dole sai azumi. Amma a farkon sha'ani azumi ya zamanto kan cewa a bisa zaɓi ne aka yi. Wannan shine magana ta farko. Magana ta biyu shine maganar Abdullahi dan Abbas da ya fassara da ya tafi akan cewa al-tawq nan da ake nufi na al-itaqa ne shine al-jahad, wato yin abin da yake da wahala a ciki. Shi yasa ne ma aka rawaito daga wajensa yana cewa ma'anar alladhina yutiqunahu alladhina yutawwaqunahu, waɗanda ake kallafa musu yin azumin da kyar, wato ma'ana sai ya ce waɗanda in za su yi azumin sai sun sha wahala, ya ce su ne kamar mutum wanda yake tsoho, da mace mai ciki, da mace mai shayarwa. To waɗannan wanda yake za su iya yin azumin amma da kyar, to su abinda yake a kansu shi ne su yi fidiya ta miskini guda ɗaya. Su yi fidiya shi ne su ciyar da fidiyatun ta'amu miskin, fidiya ɗin shi ne bayaninta ta'amu miskin, ciyar da miskini. Wato ma'ana tsoho wanda yake ya kai halin da ba zai iya ciyarwa ba, ba zai iya yin azumi ba saboda girma, tunda kaga tsoho wanda ya zama to azumi ne masa wahala, ana tsoron ya ƙara samun ƙarfi, zai ƙara ƙarfi shafa'a ba zai dawo masa ba, saboda ka gama shi ba badin da ya kai cewa halin sa zai canza. Ko kuma mace wadda take mai ciki, ko kuma mace wadda take mai shayarwa, a wajen Abdullahi dan Abbas ya daidaita su hukuncin su daya, idan azumi zai musu wahala shikenan sai su ciyar da miskini kawai. To wannan fahimta jumhurin malamai sun karɓi fahimtar Abdullahi dan Abbas akan tsoho wanda yake ba zai iya azumi ba, sun yadda da ita cewa wannan ayar muhkama ce a kansa. Tsoho wanda ba zai iya azumi ba to sai ya rinka ciyar da miskini, kuma wannan ya tabbata daga fi'ilin waɗansu daga cikin sahabbai. Anas ibn Malik, wanda a rayuwarsa ya kai shekara 110, idan watan Ramadan ya zo sai ya sa aikatuwar gidauniya ta abinci, gurasa da nama, sannan ya tattara ci a kawo masa miskinai 30 su zo su ci, da kowace rana ta Ramadan miskini ɗaya, miskinai 30 sun ci sun ƙoshi. Shi ne abinda Allah ya ce ya yi tsa'amun miskin. To shi ya sa wajen tsa'amun miskin ɗin malamai suke sabani, wanda suka ce abinda ke nufi mudu da mudu ɗaya na abinci da mudun nabi, waɗanda suka ce sa'i, da ma wani takdirin bai zo ba a cikin shari'a, tun daga fi irin sahabi shi ga inda ya fahimci aya yarwa. Yanzu da kaje ka bani miskini, kaje ka yi mutum kai ma miskini, abinci na gurasa da nama ka bashi ya ci, ka shirya masa ya zo ya ci, wane ne ya bi wannan gogo ka je ka daukan masa kwano ɗaya na alkama ko na masara, ko na masara ka je ka bashi ka dafa abinci ya bi. To shine wannan tafawu a khairan fa huwa khairullah, wanda ya tatawi da alkhairi ya fi shine ya fi masa alkhairi. Duk inda zaka tatawi kai kari akan wajibi. Amma wato nama da idan nama da gurasar ka kara da wani abu da Coca Cola da Fanta akan to wannan tafawu a khairan. Shi yasa ne wadanda suka ce abin da ake nufi da wannan tafawu a khairan, wanda ya tatawi da alkhairi shine ya kara bisa mono kuma mudu da ya bada mudu biyu. To ai mudun ba abu ya zo a cikin alkurani ba, balla tana ce abinda ake nufi shine ya kara mudu, a abinda ake nufi da tsawo da alkhairi shine maimakon miskini daya ka ci da miskini ko kuma maimakon abincin da zadda kai niyyar ba miskini daya ka kara masa akan wannan wanda kai niyya din. To duk wanda ya tsawo ina alkhairi fa huwa khairullah, wannan shine mai alkhairi a gare shi a lahira. Wa anta sumu khairul lakum, ku yi azumi shine yafi alkhairi a gare ku. Wa anta sumu khairul lakum dinnan yana dukkan ma'anonin nan guda biyu da muka ambata duk za su tabbata akan ma'anar wannan ayar, da kuma ma maganar ruhsa ga matafiyi da mara lafiya shi ma wanda su khairul lakum zata koma zata aiki akan sa. Wannan wanda yake tsoho ko kuma wanda yake yin azumin da kyar yayi azumin shi ya fi masa bisa yayi dibiya, wanda zai iya azumin da kyar yayi azumin shi zai fi masa bisa yayi dibiya, amma da kaidin cewa yin azumin ba zai kai shi zuwa ga galabaita ba. Haka dalika lokacin in muka dauke shi a manar cewa a wannan ayar a farkon musulunci lokacin da aka ba mutane zabi, wa anta sumu khairul lakum, an ba ku zabi ku yi azumi ko ku ciyar, to ku yi azumi shine ku ciyarwa. Wa anta sumu khairul lakum, za ku koma akan za ku aiki akan faman kana minkum maridan aw ala safarin, wanda yake mara lafiya ko yake halin tafiya ya sha azumin sa to zai rabuwa, to shi ma idan ya kisha din ye azumi, wannan shine fa alkhairi a gare shi. Wannan zai zama to hujja ga Imam Malik rahmatullahi alayhi, cewa anta sumu khairul lakum innan, yana nufin cewa ga wanda yake da iko ye azumi shine yafi masa bisa ya zama to ya sha, bisa ya zama to ya kada azumi. In kuntum ta'lamun, idan kun san abin da ke cikin yin azumi. Sannan Allah ta'ala yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran, wannan shahru ramadan haka yazo ba ambaci a mubtada din ba, yazo a matsayin khabar, wato labarin ya zo ne ya fassara ayyamul ma'dudat, dan a fassara ranakun da yake kididdiga hutun da ba ambata wayannan ranaku ne ba, ko Allah ya ce an wajarta muku azumi, azumin nan ranaku ne kididdiga ku da ba ku da yawa, su wayene wayannan ranaku sai ci, to shi ne shahrur ramadan, wayannan ranaku shi ne shahrur ramadan, shi ne watan ramadan. Ramadan shi ne sunan wannan wata na tara daga cikin watannin alkamariya na shekarar musulunci, an dauko shi ne daga ar-rambu, shine al-har al-harara, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul awabin hina tarmudul fisal, sallar masu komawa ga zuwa ga Allah sallallahu walaha shine lokacin da wato ƴan kara ƴaƴan taguwa suke tashi, wato suke cikin shi yake zafi daga zafin abin nan hamada daga zafin yashi. To ar-ramadan daga ar-ramda din ne wato zafin yashi, saboda lokacin da sunan ya shahara a wannan lokaci ramadan yana faduwa cikin lokacin zafi ne, cikin lokacin tsananin zafi, amma asalin sa yana daga cikin ba wai saboda cewar koyaushe ramadan yana zuwa lokacin zafi bane. Allah ya shahru ramadan shi wannan ranaku da zaku yi azumi shine ranakun shahru ramadan, watan azumin ramadan, watan ramadan alladhi unzila fihi alquran, shi ko watan ramadan shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa, wato shine wanda yake banta daga cikin sauran watanni da wannan farala cewa an saukar da alqurani a cikin sa. A cikin wannan akwai girmama lokuta da girmamawar wato ni'imomin Allah a cikin sa. Wannan lokaci da Allah ne ya girmama shi saboda ni'imar Allah da ya yi a ciki, to amma baka girmama lokaci in ba da nassi ba, sai idan Allah ne ya girmama shi ba za ka yi kiyasi ba, kace tunda ai wata ni'ima ta faru bari mu girmama wannan lokaci, idan ka kiyasi a nan wajen kai ta shiri domin girmama rana da fadan falalarta, wannan abu ne wanda yake komawa zuwa ga shari'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan watan Ramadan abinda ake nufi da saukar da Alkur'ani a cikin sa ai a cikin ɗaya daga cikin dararan sa ɗaya daga cikin dararan watan Ramadan shine ranar shine daren Lailatul Qadr inna anzalallahu fi Lailatul Qadr kuma shine Lailatul Mubaraka inna anzalallahu fi Lailatul Mubaraka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fada wanda suke cewa Lailatul Mubaraka shine daren nisfu Sha'ban Lailatul Qadr kuma shine daren Lailatul Qadr suke cewa akwai wata falala ta daren nisfu Sha'ban wannan kaulin da'ifi ne bashi da asali daga cikin manganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mubaraka ita ce Lailatul Qadr da nassan Alqur'ani inna anzalallahu fi Lailatul Qadr kuma Allah ya ce inna anzalallahu fi Lailatul Mubaraka saboda haka Lailatul Qadr ita ce Lailatul Mubaraka tunda a dare ɗaya ne ji Allah ya saukar da Alqur'ani kuma saukar da ake nufi kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi a cikin asarin Abdullahi dan Abbas shine saukar da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa as-sama'ud dunya zuwa ga sama ta farko sannan aka rinka saukar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munajjaman wato lokaci lokaci wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila shine a kowane waqi'a in tazo sai a saukar da Alqur'ani wato wannan bayanin falalar watan Ramadan ne faman shahida minkum ash-shahr wanda ya zamanto wanda ya san hudan lin-nas shi shahrur ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan lin-nas shi wannan al-qur'ani hudan lin-nas me shiryarwa ne ga mutane al-huda mazdari ne amma ma'anarsa wato al-ismul fa'il ay hadiyan lin-nas me shiryarwa ga mutane wa bayyinatin min al-huda da kuma ayoyi mabayyana na daga shari'a wal furqan da kuma mai rarrabewa daga da kuma masu rarrabewa daga tsakanin gaskiya da ƙarya to an sake bayyana al-huda an faɗa al-huda ta farko cewa al-Qur'ani gabaki ɗaya shari'a ne ga mutane sannan ayoyi mabayyana na daga shari'a wace shari'a ce kuma wacce take wace shari'a ce kuma ta biyu wanda za a ambata bayan da an ambaci cewa shi al-Qur'ani gabaki ɗaya shari'a ne to kuma akwai kuma waɗansu dalilai mabayyana na shari'a malamai suka ce wannan ishara ne ga abinda al-Qur'ani ya kunsa na al-barahin wato hujjoji akan ingancinsa da gaskiyarsa da kuma gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sanan Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya san wata daga cikin ku falyasum wanda daga cikin fassarar ash-shuhud kenan shahida tana zuwa da ma'anar hadara sazuwa da ma'anar hadara halarta wal yashhad adabuhuma qa'ifatun min al-mu'minin wato yanki daga cikin mu'minai su halarci azabar da za'a yi wa mazinata yadda ake musu haji kaga abinda ake nufi a nan sai ya zamanto cewa wanda ya zamanto mazaunin gida ne a cikin lokacin faman shahida minkum ash-shahr ay faman hadara ash-shahr sai ya zamanto ash-shahr a nan wajen maf'ulun fihi zarf ne wanda ya zamanto mazaunin gida ne a cikin fi shahr a cikin watan ramadan falyasumhu sai ya azumce shi wato mafhumin wanda ya zamanto matafi ba wajibi ne ya azumci watan ramadan ba in ya zamanto matafi ne a cikin watan amma mazaunin gida ne shine wanda yake wajibi a kansa ya azumi to amma wannan ya nuna cewa kenan in kana tafiya ba za ka yi azumi ba ba tunda ba wajibi ba a rubuta maka ba amma wannan mafhumin sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya a cikin watan Ramadan lokacin fatuhu Makka shekara ta 9 bayan hijira kuma ya yi azumi ko mun san farlancin Ramadan ya zo ne a shekara ta 2 bayan hijira gab da yakin Badr kafin yakin Badr aka farlanta watan Ramadan ya zo a cikin sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumin Ramadan guda 9 Ramadan guda 9 wato tun da ya zo Madina Ramadan din shekara farko ne kawai ba lokacin nan Ashura shine ya zama to azumi wajibi kuma yadda zo bayani insha Allah a tatumu na gaba dan haka wanda suka ce ma'anar shahida shine ma'anar hadara to wannan abinda suka fa abinda wannan fahim wannan fassara take kawowa na fahimta to sunna ta nuna kan cewa ba shi ake nufi ba ma'ana wato wanda yake matafi shi ba wajabta masa shi babu azumi a kansa ma'ana ba zai yi azumi ba in kuma har yayi azumi in ya karya waɗansu ma suke cewa ya zamanto sai yayi kafara a bisa tafsiri wanda yake shi ba daga bayan da lokacin Allah a cikin karatu na gaba zai zo ma'ana ta biyu na ma'anar shahida shine alima wanda ya san wanda ya a nan wajen sai zamanto a shahar sai zamanto maf'ulun bihi ay fa man alima ash-shahr ay fa man alima dukhul ash-shahr wanda ya san shigar watan ramadan fal yasum to ya azumci shi shahida tana zuwa da ma'ana alima kamar yadda Allah ta'ala yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ay alima Allah Allah ya san cewa babu mota da gaskiya shi to wannan ma'ana in ka aka dauki tace take bata bukata wani tafdili sunna ta tabbatar da wannan ma'ana alqur'ani ma ya tabbatar da ita ma'ana duk wanda ya san shigar wata to wajibi ne akan sa ya azumi sannan shigar wata zai iya faruwa da kai ka ga wata ko a gaya maka shi yasa wannan to kan cewa ganin wata ya zama to a babin ikhbar ne babin riwaya ne babin shahada bane akwai banci tsakanin wannan babu lokaci ba zan yi wannan bayani ba dan haka idan mutum daya a bisa sahihin magana kamar da suna ta tabbatar in mutum daya ya ga wata za a iya tashi da azumi Abdullahi dan Umar yake cewa mutane sun zo suna neman sun fito tara annasul hilal ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane sun fito suna duban wata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani balarabi ya zo yace ya ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ya shaida sai yace ma bilal ya tashi sanarwa ga mutane a tashi da azumi da shi da mutum daya saboda me saboda shi babin ganin wata babin ilimi ne babin isar da ilimi ne isar da ilimi ko mutum da yake iya isarwa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh ibn Jabal ya karanta da tauhidi shi kadai kawai saboda hadarul wahid zai zama to hujja dan haka idan mutum ɗaya ma ya sanar da wannan tunda abinda ake nufi al-ilmu ake so a samu ilimi da cewa wata ya fito to ilimin nan zai tabbata da wato shaidar da ganin mutum daya wadansu suka ce ma'anar shahida anan wajen shine ma'ana absara wanda ya ga wata saboda haka suka ce ba za azumi bai haukan mutum ba sai idan ya gani da idonsa wannan ma'ana batila ce bil ijma dan ba gode fa wannan ba wanda ce sai ka ga wata da idan ka sanar da ka ji da azumi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi sumu li ru'yatihi ar-ru'ya inna ja'alna qata da cewa wato ru'ya ce mujarrada ba a ce ru'yatukum li ru'yati kulli wahidin iyaha ba iyahu ba a ru'ya in dai ka tabbata to shikenan ai azumi domin ai azumi daga wannan ya samu kuma sannan shahida ba ta zuwa da ma'anar absara shahada ita ce take zuwa da ma'anar absara wato ba a cewa shahida da ma'anar ya gani sai dai a ce shahada fa huwa mushahid kamar saboda haka larabci ba ta karfafa da wannan ma'ana ba dan haka wanda suke akan wannan ma'ana suna kan kuskure kuma shi da minkum shahara fal yasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wanda yake mara lafiya ko kuma akan halin tafiya to in ya sha to wajibi akan sa shine ya ramuwa wannan suranku daban amma ne ta wannan domin kada a yi tawahumin cewa yayin da aka ce aka ambaci man aka ambaci cewar da azumi an bashi akan zabi ne ko kai azumi ko kai fidiya kuma aka ce wannan hukuncin an shafe shi da cewa kuma shaidi minkum shahra fal yasum to kada mutum ya dauka cewa yanzu azumin azima ne babu sauran ruksa da ni mara lafiya da matafi da aka ambata a waccan aya to sai aka sake maimaita shi da cewa to hayyan a wanda yayin da aka ce din yanzu ma an yi yanzu azima babu zabi wajen azumi kowa sai dai ya azumi to idan matafiyi ne mutum ko mara lafiya in ya karya to wannan zai iya wannan abin da yake wajibi akan sa shine ya rama a wannan sura na kudara yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne a gare ku wa la yuridu bikum al-usra Allah baya nufin wahala a gare ku baya nufin tsanani a gare ku wato wannan shi daga ciki shine takfifin da Allah madaukakin sarki ya kawo ya kawo muku sauki duk da an ce yanzu dole ayi azumi babu zabi to amma duk da haka an yi sauki shine wanda yake da a cikin halin tsanani an sauƙaƙe masa wannan ka'ida ce ta musulunci wanda daga wannan aya da makamantanta malamai suka dauki ɗaya daga cikin qawaidul khams ka'idoji guda biyar wanda suke dukkan malamai sun ittifaqi akan su dace ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani yana kawo sauki saboda Allah yana son sauki ne a gare mu shi yasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan fada cewa yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru sai ku kama mutane kada ku tsananta mu ku faranta ma mutane rai kada ku kore shi to haka addinin musulunci ya gada tun daga wannan daga aiki haka Allah madaukakin sarki ya tsara addinin sa Allah yana son sauki a gare mu, baya son tsanani a gare mu, da haka ko shin shi yake neman sauki musamman idan akan mutane ne, yayin da mutum zai yi fatawa, yayin da mutum aka dora masa nauyi akan al'umma, ko shi ya zama mai tunanin sauki ne a gare su, mutum ya rinka koyi da mafi rauni a cikin jama'a domin ya sauƙaƙa ma kowa da kowa. Wa tukmilu al'idda, Allah ya sharanta wannan hukunci na azumi a gare ku. Allah ya shar'anta shi a gare ku ne, ya shar'anta shi a gare ku domin ku cika al'idda, shine wato adadin kwanakin watan Ramadan. Ko kuma yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa yuridu litukmilul idda. Kuma Allah wato wannan shine tafsiri na biyu, cewa Allah yana son sauki gare ku, baya son tsanani a gare ku, kuma Allah yana son ku cika iddar wa adadin watan Ramadan. Shi yasa yace wanda tsanani, wanda wahala ta sanya shi ba zai iya azumin ba, to ba wai kawai sai ya hakura da azumin ba, a sai ya rama, domin Allah yana son ya samu albarka waɗannan kwanaki cika ku, wanda wannan zai samu ta hanyar ya rama azumin watan Ramadan. Ka ji azumin, to ya samu falalar wanda ya azumin watan Ramadan, saboda Allah ya san tarin alkhairin da ya sanya akan wanda ya Ramadan cika ku. Kita sai Ibn al-Musayyib yake cewa wanda ya sha azumin watan Ramadan rana ɗaya da gangan, to ko ya azumi shekara baki ɗaya ba zai samu ranar, ba zai samu ladan ba. To da abin da ke cikin wato mutum ya cika adadin waɗannan kwanaki na watan Ramadan, ya sanna Allah ya ce wa litukabbirullaha ala ma hadakum, kuma Allah yana son ku yi kabbara ga Allah akan shiryar da ya muku, akan shiryar da ku ya zuwa da yayi, shiryar da ku da yayi ya zuwa ga wannan gagarumar ibada mai tarin falala, da kuma yanku muwafaka da ta dace a cikin wata mai gagarumin falala, shi mai matsananciyar falala shi ne watan Ramadan. To sai in kun ga wannan, sai ku kabbara ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan malamai sun ce wannan ishara ne ga mashru, ga abinda ya tabbatar da asalin yin takbiratul eid, yin kabbara bayan an cika azumin watan Ramadan. Malamai sun yi sabani yaushe ne za a yi kabbara. Wajen Imam Malik, daga lokacin da mutum zai fita daga gida zuwa ga masallacin Idi har zuwa ga lokacin da mutum yake, har zuwa ga lokacin da liman ya fito, za a tada sallah, wanda yake a nan wajen ana tada sallah ne da zuwan inda sarki yake zuwa da zuwan sarki, inda kuma sarki baya zuwa da zuwan liman. To a fatar da ake takbir din daga fitowarka daga gida zuwa a tada kabbara, a zuwa liman ya fito, a ce a tayar da sallah. Amma ya zo daga cikin magabata as-salaf as-salih kamar Abdullahi dan Umar da waɗansu daga cikin at-tabi'in, an ruwaito cewa daga mutum ya ga Hilal Shawwal dan sun kasance a cikin daren sallah, suna shiga kasuwanni suna yin kabbara, mutane su ma suna yin kabbara, idan sun ji su ma suna yin kabbara. Wannan kabbara kuma kamar yadda ya zo a cikin sigarta, a cikin hadithin, a cikin akabin Abdullahi dan Mas'ud, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Abdullahi dan Abbas shi kuma ya san cewa, yana cewa Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar ala ma hadana, Allahu akbar ala ma hadana, wa la'allakum tashkurun, kuma domin ku samu ku yi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wato ku bayyana shukura ga Allah shine ku yi aiwatar, wato ku bayyana farin ciki da ni'imtuwa shine ranar Idi, a ci, a sha, a kabbara ga Allah, ba a ci a godewa a saba ma Allah ba. Shine shukurar da Allah madaukakin sarki yake nema a gare mu, saboda wato gagaruman ni'imar da ya mana na cewa mun yi azumin watan Ramadan, ya mana muwafaka da wannan azumi wanda Allah bai shiryar da wata al'umma ya zuwa gare shi ba, in ba ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, saboda a cikin sa akwai lailatul qadr khairun min alf shahr. Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yan uwan da suka rubuto tambayoyi duk yawanci akan wannan kafini akan azumi da Allah sai shi hakuri mako mai zuwa insha Allah za a amsa kuma gaskiya da badan alakar ayoyin da suka biyo baya ba da hukuncin azumi da kuma ganin kan cewa azumi ya gabato ya kamata ne a ce da mako mai zuwa za mu tsayar da karatu din saboda gabatowar Ramadan kuma inda yake da al'adar majalisan al-sunna suke da tsaye da karatu amma ina fatan juriyar yan uwa a zo mako mai zuwa domin mu karasa abin nan wannan ayoyi guda biyu kuma a samu amsa waɗannan tambayoyi saboda alaƙarsu da wannan ibada da za mu fuskanta Allah ya mana mu'amala.